Yanzu haka dai a jihar Adama, Borno da kuma jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya, dubban magidanta ne da rikicin Boko Haram na kasa ta fannin sana'a da kuma dukiya, musamman ma mata. To sai dai kuma a wani sabon yunkuri na tada komadar waɗanda lamarin ya shafa, ya sa hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙirƙirar dabaru na koya magidanta da kuma mata hanyoyin kiwon zamani domin tada komadar tattalin arzikinsu. Na baba wannan shine tallafin awaki da aka baiwa magidanta da mata 550 domin su yi kiwo da nufin tada komadar tattalin arzikin nasu. Gwamnatin tarayya ƙarƙashin kwamitin tallafawa al'ummomin arewa maso gabas, wato Presidential Committee on Northeast Initiative PCNI a takaice, tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin cigaba ta Center for Social Change and Economic Development, su ne masu gaba da wannan tallafi a yankin Mobi, ɗaya daga cikin yankunan da suka yi fama da balahirar Boko Haram a jihar Adamawa. Kuma kamar yadda jami'an shirin suka bayyana, manufar bada tallafin shine a taimakawa mata domin su ma su soma dogaro da kai.
There is an agricultural component. It has both afforestation and animal husbandry. So what has happened here today is the flag off of the distribution for the livestock and agri input, as well as some cash transfer for beneficiaries, especially those from the IGPs, the most vulnerable in the community, as it were now.
Alhaji Abubakar Mustafa, da ke zama babban director na cibiyar bunƙasa harkokin cigaban, ya koyi ƙarin haske game da wannan shiri a yanzu.
Wani wannan akalla za a ba su dabbobi 500. Akwai dabbobin kowace za ta samu namijin taurai ɗaya da awaki guda uku. Sannan akwai abincin dabbobi compounded food, kowace za a ba ta buhu uku wanda za su ciyar da dabbobin. Sannan akwai kanwa. Sannan kuma muna fata za a ba su ɗan taimakon kuɗi wanda za su rike awakin su da shi don ya kiyaye su daga sayarwa. Kyauta ne aka ba su.
Shi ko a jawabinsa, kwamishinan ma'aikatar harkokin dabbobi na jihar Adama Alhaji Usman Yahaya, baya ga yabawa, ya mako taɓo alfanun wannan tallafi na awaki da kayan aiki ga al'ummomin karkara, inda ya fatan za a ci gaba da samun haɗin kai.
Gaskiya za mu gode ma Presidential Initiative na wannan program ɗin Petroleum Equalization Fund. Gabaki ɗaya sun yi abun da ya dace da mutanenmu, don rayuwa ya canza yanzu. In ka samu opportunity wanda za an tallafa maka wannan abun fa, ka duba distance inda wannan abun har ya zo ya same mu a nan Mobi South da North. Don haka kaga is a good example. In sun rike wannan abun, wanda ya baka kaɗan zai baka. Is a way wanda aka yi za a improving rayuwansu, zai improving employment a ƙasar nan da sauransu. Kowa zai samu wadata ba da dadewa bayan Allah ya yarda. Mun gode musu.
Su ma da suke tasu tsokacin, wakilin hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya FAO Usman Falla, da kuma wakilin hukumar bada agaji ga ta Najeriya Nema Mr. Yusuf Ibbi, da kuma na hukumar kai ɗauki ta jihar Adama Alsema Malam Muhammad Buba, dukkaninsu sun yaba da wannan sabuwar dabara a yanzu.
To ku rike abin da aka ba ku nan mai kyau, don zai yi muku amfani. Kar a batar da sistem. In an lura da shi, kuma dukan mu sani akuya kam yanzu na idan in an samu akuya nan da shekara biyar za su fi 50 ma. Saboda haka kuma yi da hankali da su. Kuma mu godewa agencies dukkan da suke taimakon nan.
Kar a baka akuya gobe a zo a samu babu komai. Don haka in an yi haka ba za su iya kara mana ba. To muna roƙo yanzu kun ga telephone suna nan, sai ma suna nan da sauran partners.
Malama Shafa'atu na ko cikin matan da suka samu wannan tallafin.
Zai taimaka ta abubuwa da yawa ta fannin rashin lafiyar yara da sauransu da rufin asiri gaba da baya. Zai taimaka mana sosai. Muna godewa Allah, muna gode mu.
Kamar yadda al'umma ke nunawa, dubban rayuka ne suka salwanta, baya ga waɗanda aka raba su da gidajensu ko kuma dukiya ta sanadiyar rikicin Boko Haram da aka shafe kusan shekaru 10 ana fama. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.